Wallahi wannan hadan kaji ne kariya ce wallahi a nake.